Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe dake karamar hukumar Basa a nan jihar Plateau Robert Ashi ya tabbatar da mutuwar mutane hudu da kona gidaje da suka haura 100 da sare amfanin gona a wani sabon hari a ƙarshen makon jiya. A cikin yan kwanakin nan dai lamarin tsaro ya kazanta a sassan kananan hukumomin dake arewacin jihar Plateau. A cewar shugaban kungiyar kabilar Irigwe dake karamar hukumar Basa Robert Ashi sun kasa gane abin da ke faruwa.
Daga ran Monday mun samu damuwa tsakaninmu da Fulani nan sun kawo mana hari sai kuma mu mun tashi muna neman mu tsare kasar mu ran Saturday sun kashe mana yara guda uku musa guda hudu da yara rasu asiri gidajen da aka kone sun kai 100 da wani abu yanzu ma muna kan lissafi mutanen anguwar magabaki ya zo ba ko a gura to a yanzu nan abinci ma sun yanyanka
wato gonaki kenan
gonaki da sun riga su matsara da sun ka tashi abin ya dame mu
yanzu wani hali yake ciki kamar su mutanen nan musamman waɗanda aka kokkone musu gidaje
sun gudu hijira ba gwamnati ta tashi ta san cewa kowa yana da yancin rayuwa a Najeriya gwamnati ta hukunta duk wanda an same shi da damuwa
shi ma shugaban kungiyar Meti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau Nura Muhammad yace daga ranar Laraba zuwa ranar Asabar an kashe musu mutane 5 wani guda kuma ba a same shi ba
na farko tukunmu a matsayin mu na kungiyar Meti Allah muna tsoka ga wannan abubuwan da suke faruwa ba ma tare da su abu ne mummuna wanda ba daidai bane a cigaba da irin wannan zaman kamar yadda nake samun labari cikakke ranar Laraba aka kashe shanun Fulani aka kashe musu yara 5 daya ba a ganshi ba har yanzu sannan mutum 11 suna nan a asibiti suna da raunuka daban-daban gaskiya wannan karan gwamnati ya kamata ta tashi a tsaye ba wanda zai iya gyara waɗannan abubuwan su gyaru gwamnati ne za ta taso ta haɗa kan al'ummai da jami'an tsaro da shugabannin addinai da shugabannin kabilu da sarakunan gargajiya da sauran masu faɗa a ji a jihar duk a zauna a zo a duba me matsalar yaya za a gyara ta.
A wata sanarwa da rundunar dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta aike wa manema labarai da ke da sanya hannun kakakinta Manjo Ishaku Takwa rundunar ta ce ta yi namijin kokari wajen hana abin da ta ce mummunan taho mu gama tsakanin matasan Irigwe da Fulani a yankin Rafin Bauna da Ijebu Miyango da ke karamar hukumar ta Basa. Sanarwar ta ce wasu Fulani sun samu raunuka sannan wasu gidaje a Ijebu Miyango an kona su kurmus. Sanarwar ta kara da cewa kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta Operation Safe Haven wanda shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos Manjo Janar Ibrahim Sallau Ali ya gargaɗi masu ruwa da tsakiya ɓangarorin Fulani da Irigwe da su ja kunnen matasansu da su ƙaurace wa ɗaukan doka a hannunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.